Thank you. wacce ba ta da hadda
ba
Dan bada sai in zuga ki